Therefore now, the political situations in Mali, Guinea, and Burkina Faso.
Shugaban kasar Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo Addo kenan wanda ya bude taron kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS wanda aka gudanar a nan birnin Accra Ghana inda yake cewa taron ya karkata ne akan kasashe guda uku wanda suka huskanci juyin mulki wato kasar Mali, Guinea da kuma Burkina Faso.
In the case of Mali, as you know, the Malian authorities came down to 2 years, 24 months.
Shugaban kungiyar ECOWAS Jean-Claude Kassi-Boro ya ce taron kungiyar ECOWAS din ta amince da baiwa Assimi Goita wanda ya jagoranci juyin mulki a kasar Mali watanni 24 wato shekara biyu kamar yadda suka bukaci domin kasar ta sayar da zabe wanda da hakan ne kungiyar ECOWAS za ta jinyi takunkumi da ta kakkaba wa kasar. Masani a harkar tsaro Malam Ibad Ibrahim ya mana bayani
abinda ya kamata yi wanga lokaci din takunkumin da aka dagora a kansu ya kamata a daga wayannan takunkumi kuma bugu da kare sofofi da suke shagabannin kasashe a ECOWAS. Idan wani shugaban kasa yana tafiye da abin da bai kamata ba, saboda ita ECOWAS tana da wani shirye-shiryen da ake kira non-interference in the internal affairs of member states. Shi ne abin da ke aukuwa a cikin gida na mambobi na ECOWAS. ECOWAS ba ta da inci ta sa baki. To yau, Alassane Ouattara ya sake constitution yana wa'adi na uku kan haramtaccen hanya domin an ce in an yi wa'adi biyu ya kamata ka je wani mutum kuma daban ya zo. To me ECOWAS za ta fada game da wannan? An zauna kara zube har a yi juyin mulki wurin kuma ya ce tarayyar ECOWAS kuma su zo su haɗu a Accra ko wani birni daban? Ga Togo ya da madadin Sophonia Singbe in an hada shekarun da suka yi hukunci ya dara ma shekara 50. Me ECOWAS ta fadi game da wannan? Amma har wa yau za ka yi kaman ba samu daurin kan da ya kamata ba domin hanyoyin da ake bi sun sha bamban da realitin da ke gudana a ECOWAS baki daya. Su kasashe uku ga wasu ma sun zo sun karu kansu za a same su kuma sun gama gindi domin su ukun kawai in an fite su daga ECOWAS kaman uku kenan daga kasashe 15 20% kenan. A cikin kashi 100 inda 20 suna ga sun fita shida an yi raunin kenan.
Hawa Abdulkarim Yonfaniya sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.